gaba da wasannin da ake yi na cin kofin duniya World Cup na ƴan ƙasa da shekara 20 da haihuwa na shekara 2017 wanda yake gudana a ƙasar Korea ta Kudu. A yau an fafata wasanni a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 wato kihuwa ɗaya. Ga yadda sakamakon wasan ta kaya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal ƴan ƙasar shekara 20 ta yi wajen Rod da mai masaukin baki Korea ta Kudu, inda ta lallata Korea da kwallaye 3-1. Venezuela kuwa ta samu nasarar zuwa zagayen wasan gaba, inda ta samu nasara akan Japan da kwallo ɗaya mai ban haushi. Gobe idan Allah ya kai mu, kungiyar kwallon kafa ta Yuruga ƴan ƙasar shekara 20 za su fafata da Saudi Arabia, yayin da Ingila ƴan ƙasar shekara 20 za su fafata da Costa Rica. Zambia kuwa za su fafata ne da Germany ƴan ƙasar shekara 20. Za a buga dukkan wasannin da misalin ƙarfe 12 na rana agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. A ɓangaren saye da sayarwar ƴan wasan kwallon kafa na duniya kuwa, a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke ƙasar Spain ta ba da sanarwar ɗaukar sabon mai horar da ƴan wasanta mai suna Ernesto Valverde, wanda ya maye gurbin Luis Enrique bayan kwantiraki Luis ya ƙare a kungiyar ta Barcelona a ƙarshen kakan wasan bana. Barcelona ne ta kare a mataki na biyu ne a ɓangaren La Liga na ƙasar Spain, inda ta samu nasarar lashin wasan King's Cup na ƙasar Spain ɗin, inda ta doke alibinsa kwallaye 3-1 a satin da ya wuce. Ita kuwa Borussia Dortmund na kasar Germany ta fi da sanarwar sallaman kocin ta mai suna Thomas ɗan shekara 43 da haihuwa. Kungiyar ta Dortmund ta kare a mataki na uku a gasar Bundesliga na kasar Germany a bana. Shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger na shirin rattaba hannu ne na tsawon shekaru biyu a kungiyar ta Arsenal. Manchester United tana kan gaba wajen sayen ɗan wasan baya na Tottenham mai takale da ku a kasar Ingila, Danny Rose ɗan shekara 26. Arsenal ta ce za ta biya ɗan wasan ta Alexis Sanchez da Mesut Ozil kan miliyan 30 a duk shekara a matsayin albashi. In har ƴan wasan sun amince za su ci gaba da zama a kungiyar ta Arsenal, ƴan wasan dai suna barazanan barin kungiyarsu ta Arsenal ganin kungiyar ba za ta buga wasan zakarun nahiyar Turai na shekara 2017-18 mai zuwa ba. Huta lafiya.